masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya hute
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
na sanyi na ko wannan corona da ta na jama'a sakata kunkun sakkwatance ta
a to malama great aikin san kowa abin da yake da shi shi yake bayarwa
amma wakan kai ma'ana kware da gaske
to tai ma'ana kuma ke ga ai wato dole a jinjina musu saboda ke ga irin su ba irin mawakan da za su rubuta ne su yi nazari su tsaya a kai tsaye ne ake yin ta duk fasahar da ta shigo a lokacin ne ake fadanta
eh kaga kaman yanda suke abu da ya burge ni ma a ciki sun yi kira ga dukan addinai roka a roki Allah saboda wannan bala'i dai kowa ya ga maganin shi Allah ne kadai
a kwarai da gaske kwarai kuwa
aka ce tsumingiyar kan hanya fadi yaro fadi babba ba ruwanta da attajiri ba ruwanta da talaka ba ruwanta da namiji ba ruwanta da mace
kwarai kuwa haka ne ba ruwanta da addini ba ruwanta da kabilanci ko siyasa
to abinda wani abin da ya jawo hankali shine ka san dukkan kasashen duniya sun dauki matakan dakile wannan cutan wanda babban matakin da aka dauka da ake gani zai shawo kan cutar nan shine hana zirga-zirga din nan da aka rufe kan iyakoki aka ajihohi ma da ko ina dai cikin duniya amma hana mutane fita daga gidajensu ko kuma zirga-zirga
kwarai
da yasa make na aka rufe ma'aikatu to sai dai akwai wani abu da ya zama al'ada musamman a kasashen nahiyar Afirka wato ziyarar nan irin ziyarar nan kana zaune an bada wannan umurni ne sabili da mutane su zauna a gida amma
amma menene dalilin watakila da ake ziyartar nasu ai ina ga akwai dalili
to al'ada ce da aka saba a zo kawai a gaisuwa kuma musamman ma wannan lokacin da kisa bilillahi akwai mabukata akwai wadanda sai sun fita suke samun abincin yau na yau ballantana na gobe to an zo an ce a zauna gida ba tare da an yi wani kyakkyawan tanadin da za a taimaka ma talakawa don samun abun biyan bukatan yau da kullum ba to in sun san akwai inda za su je su dan samu wani tallafi kai ni na san in gaya maka a kauye ko dan aje in an san daidai lokacin da za a sauke tuwo akwai wani zai iya zuwa ziyara daidai lokacin tuwo dan shi ma ya samu a ci dashi
yawa kin san yadda ake kiran shi a yankin mu na Sokoto shi ake kira kwaraka
to
to amma anan akwai abubuwa guda biyu na lura waɗanda na san wannan matsalar ba za ta rasa nasaba da su ba Na farko dai kamar yadda kika faɗa shine yanayin tattalin arzikin da al'umma suke ciki a wannan gurin. Na biyu kuma wato shine kaman yanayin zamantakewar al'ada wanda kin san irin waɗannan yankunan namu ba irin zama suke irin na birane ko kuma irin na kasashen Turai a ce hanyar Makka ce kowa da guzurinsa ba. A can irin an saba ne da taimakekeniya to musamman shi wanda ya rasa ko kuma wanda ba ya da. To shi fa ba ya tunanin duk wata doka ko duk wani abin da zai shigo wanda ya kamata a yanzu a duba a ga cewa lamari ya bambanta da da. Ai a tsaya a dan duba to amma ba sa tsayawa su yi wannan duba saboda irin yanayin da suke ciki da kuma irin yadda ita kuma al'adunmu suka wato yi tanadin irin sada zumunci ko kuma a zuwa nema ko kuma tallafawa marasa. To ina ganin wannan abin shine yake kawo ire-iren waɗannan ziyarce-ziyarcen haka a waɗannan yankuna namu.
To abinda zamu karfafa gwiwa shine a maida hankali kan umurnin hukumomi buƙatar zaunawa a gida din nan an yi ta ne dan a zauna a gida amma ba domin a shiga a fita a shiga wannan gida a fita wannan gida ba domin in kai misali in waɗannan da suke gidan nan da kuke ziyarta su suna da wannan ciwo kai kai ziyara sai ka dauka in kuma ba su da shi kai ka shiga inda ka dauko ta ka kawo sai su dauka to zaman gidan kowa ma bai zama da amfani ba kenan.
Na'am, bayan ma wannan malama Grace kuma wani abu da na gani misali ana yi a yankunan namu yanzu haka kin san an yi kira ga gwamnatoci da masu hannu da shuni da su taimaka. To sai kasance ina ganin wasu masu hannu da shunin da kuma wasu kungiyoyi irin na masu zaman kansu na farar hula din nan irin taimakon da suke badawa kuma sai nake ganin kamar kuma shi ma ai zai iya haifar da matsalar da ake gudu da aka ce jama'a su zauna.
Irin cinkoson da ake wurin karɓar
nan. Yawwa, sai a tara mutane ana dinga ba su kuɗi haka cikin cinkoso ana wani wuri ma kiga ana ta hayaniya wannan yana guga wani wani yana turin wannan kinga kenan abinda dokar da aka sa har ta sa aka ba da wannan tallafin kinga ba ta yi amfani ba kenan.
Bata aka yake kaga kamar nan an nuna hoton wani bidiyon ɗan Najeriya ne ma ainihi. Ina cewa ya bude kofa ne kawai sai ya zo ya iske an kawo kayan tallafin nan bakin kofar shi bai ma
dalla
yawa gida gida ya kamata a je a raba su ba tare da mutane sun fito gidajensu ba in ma ka fito ya kamata a ce ka rasa sabili da ka fito ka kun yi cincirindo
amma dai malama Grace ki san da wani abu na yadda irin nan kasashen ana yin haka na aje kofar gidanka tana rufe a aje maka abu sai ka fito ka gane shi ka dauka a can kan wallahi in an ka ashe kofa na rufe
a san sanin ku ne za a ce za a baku amma kowa ya tsaya kofar gidan shi kowa ya
wallahi ina tabbatar miki muddin gobirawa na yawatawa wallahi in aka aje wannan abu kwashewa za su yi
da fatan Allah zai nuna mana karshen wannan corona
lafi lafiya
cutar corona da na akwai ta ba kariya ba ce ba mu bai hukumomi na din kai mu gumata kan kare kai dangi mu gina ya
Annoba na corona ta zama ruwan dare
corona gaskiya ce
masu kariya ta sun tafka kuskure
mun kare kai da miji
sai mu tashi tarda ai mana gajar zare
corona gaskiya ce
masana suna bayanai mu an kare
mun kare kai da miji
matakai na kare kai sai mu je su kare mu kuskure dangi
cutar corona na
akai
corona gaskiya ce
da hannu sanata da sai mu murtsuka akai
mun kare kai da miji
ruwa da sabulu mataki na kare kai
corona gaskiya ce
maskar mu bayawan sa hannu akai
mun kare kai da miji
tare a tsaya wajen zamu bai war hannu sa mu sa dangi yana hakara iska garkuwa gare mai ne
kare kai da miji
wayoyin cutar yana sana shigar shi ne
corona gaskiya ce
mai cutar kuma yana sana fitar shi ne
kare kai da
amfani da shi shi duk sana lafiya sai na nu
Bari mu shiga gaishe-gaishen nan da suke hannuwanmu. Wannan wasiƙa ta fito ne daga hannun Ashiru Hashimu garin Yarima ƙaramar hukumar Gasol jihar Taraban Najeriya. Ya ce gaiso da fata alheri zuwa ga Mansur Babawuro na faɗa da Muhammad mai kayan miya Oji Gombe, sai Sile baban Benson Tela Taraba da Yusuf makanikin injin niƙa garin Gunduma, sai Atiku ɗan Yarbawa a Akra Ghana da Shafale kafin magaji ɗan Ya Musa Nasarawa, sai na Ta'ala mai yadi Tela Taraba da Salisu makanikin bohol garin mai hula ƙaramar hukumar Bali Taraba. Daga ƙarshe na gaida Modibo mai sigari cikin kasuwar Jalingo. Sai gaisuwa ta gaba wadda ta fara da cewa assalamu alaikum, ina gaida mahaifina Alhaji Haruna Daba da Alhaji Maji Sangaru da malam mai zanen hula gololo da Abubakar MB Ashaka da Alhaji Dan Ƙasa Ashaka da Abubakar Jibrin Dan Guso da Abbas bin Bas Nguru da Salisu Abubakar Alikine da Honorable Umar Bello ya yaru Allah ya sa na faɗa daidai da Muhammad Habibu Abubakar Gombe da Ibrahim Salisu Dan Kaduna, sai baban gida Yusuf na faɗa da Kabiru Abubakar Bulayaki da Rafi'u Kakan Zaria da baban gida IBB Watakal da Baba Gana Alhaji Dabuwan Guru da Injiniya Saminu Adamu ƙauren Namoda ƙaramar hukumar Rogon jihar Kano da Kadora Digaga ɗan Fulanin Warji. Wasiƙan ta fito ne daga hannun angon Aisha Baffa, wato Haruna Bajoga kenan.
To madalla, to Malama Grace, ni bari in nufaci jihar ku, wato jihar Katsina kenan. Inda muka sami saƙon fata alkhairi a filin Abari ya huce daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a, zuwa ga Usman mai niƙa mai ruwa Road Funtua da Honorable Alhaji Shafi'u Madawaki Inono da Injiniya Alhaji Bilyaminu Muhammad Alaba Katsina, sai Alhaji Hassan Kabir Usman Sarkin Dawakin Tsakar Gida, sai kuma Hajiya Abu ‘yar Fulani da ke ƙofar Soro a Katsina, da ɗaukacin jama'ar garin Damari da ke ƙaramar hukumar birnin Gwarin jihar Kaduna, ya ce da kuma ‘yan ƙungiyar muryar jama'a a duk inda suke. Daga can kuma sai jihar Zamfara, inda muka sami saƙon fata alkhairi daga Hafizu Balarabe Gusau, yace zuwa ga wato ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma abokinsa Mahmud Salihu Kauran na moda, sai Abdullahi Yahya Kaura da Mubarak Aliyu Banga, sai sojan Najeriya Lieutenant Nura Shehu dake Army Super Camp Baga jihar Borno, da kuma wato mai nasara Nasarawa Funtuwa da Malam Abdullahi Abubakar Yabo Gusau, a ƙarshe da uban ƙasar Tudun Wada Alhaji Nuruddin Muhammad Kabir dan Baba a Gusau.
To sai wannan, sai kuma gaisuwa fata alheri da fata an tashi lafiya ga Regina Tomna da Rebecca Tituraki da Hannatu Meshak, sai Lekat S. Audu da Mary Kutiyo, sai kuma Cecilia B. Bwans. Gaisuwa fata alheri zuwa ga Hannatu Awari da Lami Isa da Doris H. Obadaya da Jamima Monde da Rifkatu Abok, sai Mary Kudu da Rebecca Kamshua. Gaisuwa fata alheri zuwa ga Mrs. Elizabeth Chuku da Esther Sunday da Phoebe Samuel da kuma Ada Kinto, da fata sun tashi lafiya dukan su a cikin garin Jos jihar Plateau.
Madalla, anan kuma wato kasar Jamhuriyar Nijar ce, inda a can kuma muka same sakon fata alheri na filin Abar Yahuce daga Jafar Alkasum, yace da Allah zuwa ga Ali Abdullahi Dorumba ga da Excellency Abubakar Salisu Arikime da Comrade Abubakar Arikime Potescom da Faizu Zulkifli, sai Sanusi Alkasum da Abdul Aziz manaja kufantawa, sai Ismail Alkasum da Kasim Alkasum da Yusuf Salisu dan Fulani Wara da Yusuf Suleiman Tarmasuwa Niger, daga ƙarshe yace yana fata alheri ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka.
To sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Usman Shitu Mahuta, shugaban kungiyar muryar talaka reshen karamar hukumar Dandume jihar Katsina Najeriya, yace dimbin gaisuwa tare da fatan alheri zuwa ga filin Abar Yahuce na muryar Amurka. Gaisuwar su kenan. Sai kuma wannan wasika da ta fito daga hannun Yusuf Bazuka mai leda gululu jihar Bauchi, yace salamu sashen Hausa na muryar Amurka, ku mika min gaisuwa ta zuwa ga Musa Badewa, gaskiya akwai ranar ta garin Alhaji da Kabiru direba Jaliya da Alhaji Bashir dan Koli Girgir da Abdullahi Yelo Tarajim da Sabiu mai manja gamawa da Kaule Maina mai maganin dabbobi gululu da Rabi'u Datti mai kayan miya gululu da malam mai zanen hula gululu da nima kaina kaima lambobin mu sun samu shiga, da fatan Allah ya kare mu daga cutar COVID-19, amin summa amin.
To madalla, to muna ko godiya kwarai da gaske. Sai sakon da muka samu daga Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau zuwa ga babban barkawarsu kenan, wato sun ma baki mukami, ke ce babbar kawar ta safa malama
Blaise, babban magana nake ko ya fata ta fito, kuwa ne ne kace?
Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Annabi Arjau.
To madalla, manyan kawaye na, nagode kwarai da gaske, Allah bar zubunci,
amin. Sun farko suka ce zuwa ga kawarsu Grace Alheri Abdu, sai Shehu Adamu Rijau da Umar Abdullahi Gambaki, Allah ya sa na fada daidai, sai Rilwanu mai akwai bodinga da tukur haraka tsohon garin Rijau, Dayana matan Garba Sobiola Gashuwa, ko kuma matar Garba Yola Garba Sabiola Gashuwa da Gali Sirajo Faki da Ashiru Lawal na Goma Ruwan Bore, sai Yunusa Tanko Bani Mbaka, sai Mansur Babawo na Fada da Mutawakkil Gambodo ko da Umar Babban Yaya Sabon Gida, sai Mala Hassan Tungun Magaji Darangi, sai kuma Zainab Husaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau da Zainab Buhari Haya Nguru, sai mai langi-langi Yalwaya Wuri. A ƙarshe muna gaida gogan namu, wato Ado Salati Goma ga Annabi Rijau.
To kamar yadda muke faɗa kullum, komi kirkinka ba za ka gama kasuwa da gaisuwa ba, sabili da haka wannan ce za ta kasance gaisuwar mu ta ƙarshe a yau da lokaci zai bamu damar ɗauka. Wato gaisuwa da ta fito daga hannun Dauda Garba bin Afan unguwar Jaji Fataskum, yace ina gaida Mamuda mai sai da magani Garba Shede da Hafiz Sani Murabus Attajiri da Sadi Kandari, Allah ya sana faɗi wannan daidai, da Shehu Adamu Rijau da Hamisu Heri Potoskum da Bako Umara Kandilwa Bukar da Salisu Zakari Gidan Rumji Jamhuriyar Nijar da Usman Manika Mai Ruwa Road daga kashe yana gaida Funtuwa Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir.
Ta zo gare mu annoba, wayo corona wayo, cutar corona ta saba, za mu je kasuwa mu je gona ba. Masallacin juma'a an kulle da wayau na ni ban taba gani ba. Zan rika yawaita wanke hannu sannan na sanya takunkumi na koma gida ba za ni fito ba.
Datti to
na amya akai yaji kalle na
takunkumi da wanke hannu ku kadai ba za su ma komai ba. Kawa Allah kuma ba za ka kau ba sai mun tuba.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sa'an ubangiji sai banda muke sun ka ta mana. Cutar corona ma shako. Ka ta wada hannunmu ba mu fita gare mu sai mun tuba.
Ubangiji mun tuba.
Ma asaba kullum musiba sun bari ma kasaba aidikum wa ya afuwan kace Allah ubangiji ya ce da mun ga musiba annoba
barkacin kananan yara albarkar mana garcan bayi
mana sai bala'u illa bi mashiya wa ma rubu'a illa bi tauba
me tace cikin larabci
da gode saukar da bala'i bai tafiya sai dai istighfari
astaghfirullah 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 Allah Astaghfirullah Chuwa gabani talakawa Tuma lamamu dayan kasuwa Masuhu kunchi alkalai Maaika tansaram mujami'ai Jasawram masuma da fayiko Talakawa mbirini ko sako Jama'a mazada mata Uwa ya san abinda yake wa Allah wanda ba daidai ba mu daina kawai tuba
astaghfirullah 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 Allah astaghfirullah matakan da gwamnati ke dauka ni hakuri da su karbi kuka da su
cutar take tokar da kaga idan kana garin da cutar take tokar da kafita mu dinga zargin ga gaskiya bace ba kada mu karyata mu dinga zargin cewa wadan su ne suka kirkira ta mu roki Allah ubangiji mu tunku ya kasa mu tuba
Kalbin dawa astaghfirullah Allah astaghfirullah Kifata mamu kalbin dawa astaghfirullah Allah astaghfirullah
Saban ubangiji sanban da muke saka jama'a
Cutar corona ba shaku
kuma ba za ta kau ba sai mun I'm
kana bani labarin magobi.
Wato ai wai saboda kin san an ce wai wanda ya saba kai gida sai ya kai wai bare barin nan sun ji kwana biyu irin na haska fitila na ga wato ina bayyaka gobira wannan shine wai to su ma abin na san sun ji na dan kyale su kwana biyu shine abin bai abin nan ba sai ɗaya daga cikin su kawai ya tuna ma kansu asiri
to
tunda dai wato Isa lawan girgir ka buƙaci in tabo ku to shikenan yau zan tabo ku da dai na dan ba ku hutu amma da kanshi ya bani labarin dan uwan shi ba barbare
shikenan kuwa darata ci gida
wai darata ci gida ya ji da dai na ambato to yau za ambato ku malam lawan girgir saboda haka sauran bare-bare kada ku yi kuka da ni ku yi kuka da lawan girgir shi ya tabo ku Isa lawan girgir wai labarin da ya turo mana wani barbare ne yana aikin gadi a gidan wani attajiri haka to irin akwai albashin da aka yanka ana biyan sa duk wata to akwai kuma gefen gidan kaman mai gidan yana dan gini haka yana gina bene ne haka to irin akwai laborerin da suke zuwa suna daukan wannan kankarin cementin suna hawa da shi sama da sauran su to in an zo biyan kudi din nan sai ga kudin da ake bawa mutum daya yayi kudin da ake bashi a wata daya kuma a wuni daya waɗannan da suka yi aiki na wuni daya kudin daya da za a ba laborer
shi kuma ya kai nashi na wata
ya kai nashi na wata
to fa
to sai abin ya daure masa kai sannan kin san babarbare kuma da son hadama sai je ya nemi mai shugaban laborerin sai ya ce masa mallam ya ce da Allah in kuna bukata to ina so nima in shiga in yi wannan aikin nima in samu abin da ake abin nan sai ya ce masa ba matsala na waje ma ya samu ballanta na kai da kake cikin gida zo ka shiga
to fa
ayin ga miki babu latani ya fara aiki shi mai gidan su na gefe to fa to aiki ai da ya dan tsaya huta ce to sama da kankare daga ya tafi in ga miki to bayan an gama aka zo aka biya kowa sai aka biya babarbare to shine amma sai da aka zo biyan shi kudin sai shugaban ya ce mishi to gobe don Allah ka zo da wuri saboda gobe da wuri zamu fara aiki ashe ke gogan naki ashe wallahi shi kadai yasa abin da yake ji a cikin jikin nan nashi
ya na kasa
ai sosai da gaske sai ce ke zaman ke za azan da ba mai sai ce mai gidan muna tsammanin gobe ba za mu samu damar tahuwa ba saboda muna ganin gobe za mu tashi da zazzabi don haka saboda daukar wannan abu da muka yi ko shakka ba muna fatan gobe za mu tashi da zazzabi saboda haka gobe ba za mu samu da babarbare ya ji wahala ta yi yawa
bai san gumin su suke ci
ba ya ga shine wai ya ga ana bazu wai da kwana ɗaya ana bazu bai san wahalar da suke sha shi da yake kwanci ba sannan kin san babarbare
na tuna Halima Jibro wanda ta ci aiki tana kasa sai ta dube ni sai ta ce gire wallahi tallahi duk wanda ya ci dala mu ba shi ba wallahi tallahi ya ci haram
wallahi kam
to na ga malam Majid da daga bananu sabili da aka tilas mu jabirke dan yanzu a madadin
Murtala Faruk Tanyinna
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah kuma ya sa mu ga bayan wannan corona lami lafiya da alheri
ga wanda zai ji ciwo na makogoro da tari da mai atishawar da yi fitar ta babu tsari da mai mura da mai ciwon kai hada da tare kada ce kanka dan uwa hakan shine a tsari akwai ma'aikata na lafiya ka kyala bauri mu bar rade radi da cewa cutar garya ne ka dinga duba duniya anan maybe ka gane batu na ba ta kama baki shi ma shirme ne zama da lafiya in ji Bahaushe jari ne ku kulla ko ina zaman gida kuma doka ne mu wanke hannuwan mu kan mu kai shi ga fuskar mu mu sanya sabulu mu wanke kan mu ci girkin mu mu daina gaisawa da kowa in ji gwamnatin mu mu daina taruwa mu canza wanga dabi'ar mu mu bare tanzara ga wanda ke a ta gefen mu ga ma'aikata a bangaren state level akwai CDC a federal level kar mu bar ciwon corona ya je high level mu kokari mu tumbice shi tun a low level za da to wannan batu ya zama available ga ɗan uwa na ɗan ƙasa ya zama affordable wannan kadai shi za ya sa ni in ji wonderful na yi du'a'i a gurin sa rabbi masu ful ya maida mu furi corona kai biyu